A shekaran jiya Asabar ne mahukuntan ƙasa mai tsarki suka fitar da sanarwar cewa ayan ƙasar Saudi Arabia da baki mazauna can ne kawai ke da damar gudanar da aikin hajjin bana, amma su ma bisa cika sharɗin kiyaye kamuwa ko yaɗa cutar corona da aka shimfiɗa. Yanzu haka dai wannan mataki ya dagula lissafin maniyata daga Najeriya. Malam Hawwasu Ƙaraye da Malam Mustapha ma cikin ɗimbin masu aniyar sauke faradi a bana daga jihar Kano.
Na shiga damuwa fiye da yadda baka so, domin duk wani shiri da ake gaya mana mu yi, mun ɗaura harami mun yi aminiyata. Sai harami ma duk mun siya yanzu, haka nan za mu ɗau ƙaddara. Mun yadda da ƙaddara mai kyau da mara kyau, domin hina cikin muni.
Gaskiya ba mu ji daɗi ba, kuma hankalinmu gaskiya ya tashi saboda mun ƙudurin niyya cewa mun zama ma alhazi, kuma ga yadda muka binci kanmu a ciki ya muka miƙa lamarin ga Allah, kuma muka jajanta al'umma musulmi gaba ɗaya, saboda wannan abu ba iya na maniyata ba ne. Inna musulmi yake ba zai ji daɗin wani al'amari ba.
Su ma masu kamfanonin da ke shirya jigilar alhazai zuwa ƙasa mai tsarki ta jirgin yawo sun koka game da wannan yanayi da aka tsinci kai.
Travel agency kusan an jima da fadawa musifa fiye da yadda ake zato. Yanzu kusan shekara biyu da wani abu ba a komai, ana zaune ana cikin musiba. Mutane sun cinye jarunsu, ma'aikata gaba ɗaya kusan an sallame su. Ana tunanin wannan karan za a ɗan numfasa, to sai ga shi kuma wani musibar ta daɗa tasowa. Kiranmu ga gwamnati shi ne ya kamata ta shiga wannan harkar ta taimakawa al'umma. Tallafin da aka bayar gaskiya bai taka kara ya karya ba. Idan ka dubi ƙasar Saudiya, tun kafin ta sanar ba za a je aikin hajji ba, kusan duk kamfanoni na travel agency na Saudiya ta yi musu hoɓɓasa da yafe musu haraji na shekaru da kuma taimako mai ƙarfi, wanda mu ma ya kamata a ce gwamnatinmu ta dubi wannan halin da muke ciki don ta taimake mu.
Alhaji Umar Labaran Ɗanga kenan, guda cikin mamallaka kamfanonin shirya tafiye-tafiye ta jirgin sama a Najeriya. Sai dai Malam Mustapha Muhammad Ɗandime, ɗaya daga cikin malamai a Kano, na cewa
game da rashin zuwa aikin hajji musulmi, wannan abin ba sabo bane a wajensa, kuma ba bako bane a wajensa, domin aikin hajjin nan an farallanta shi ne, amma farallar da ta zama farilla ce ta wanda yake da iko, wanda yake da dama na tafiya aikin hajji, shine hajji ya wajaba a kansa. Banda wannan akwai aminci wajen hanya, shi ma yana ɗaya daga cikin iko. Matuƙar akwai rashin aminci ko tsoro wanda zai iya hallaka ka, ko ya hallaka dukiyarka, ko kuma ya sa ka cikin wani razani ko wani abu mai kama da wannan, shi ma aikin hajji bai zama wajibi a kan ka ba, domin babu iko a ciki. Sannan idan ya kasance akwai wata annoba ko musifa da take aukuwa, shi ma aikin hajji ya sare a kanka, ko bai zama wajibi a kanka ba. Yana ɗaya daga cikin halin da ake ciki na wannan annoba da ake ambata cewa gata nan ta watsu a duniya, kuma ana jin tsoron aukuwata. Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai hana idan za a yi aikin hajjin, ko kuma a hana aikin hajjin saboda yiwuwar cewa ga abin da zai iya aukuwa na daga annoba ko wannan bala'i.
Fiye da alhazai 90,000 ne ke sauke faradi a kowace shekara daga Najeriya, kuma kimanin 7,000 daga cikinsu 'ya'yan jihar Kano ne. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.